Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarrabe mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na Biwa Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrabe mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 15 ga watan Yulin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai je teburin tattaunawa da takwaransa na kasar Russia da dogon guri ba. Prime Minister Britania ta ce shugaban Amurka ya shawarce ta ta kai ƙarar kungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da kungiyar a shirin ficewa kasar daga kungiyar. Kana manyan jami'an soji daga kasashen Amurka da Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarwakin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya gida.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar APC ta lashe zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Ekiti. Haka kuma za ku ji cewa an yaye wasu sojojin jamhuriyar Nijar daga wani horo na musamman.
Kimanin sojojin Nijar 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan Walam bayan shafe makonni 10 suna samun horo akan dubarun yaƙi daga wasu sojan kwanta nakiya na kasar Amurka.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami zai mana ƙarin haske game da cece kucin da ake kan wasu kuɗaɗen sana abata da za a dawo da su daga kasar Switzerland. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu raro da ku kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya sa zuciyar za a sami wata ci gaba mai ma'ana a Ghana wadda zai yi da takwaran aikinsa na kasar Russia Vladimir Putin a Helsinki. Shugaban kasar Amurka ya shaida wa tashar talabijin ta CBS News cewa zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba, ba zan tafi da wani babban guri ba. Trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na kasashen duniya. Sai dai ya yi alkawalin cewa babu wani mugun abu da zai da ganawar za ta haifar. Trump da Putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan ƙasa da ƙasa. Ganawar da Trump zai yi da Putin ta zo ne bayan kwanaki uku da kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha 12 bisa zargin katse London a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Da nufin taimakawa Trump ya lashe zaben. Russia ba ta da yarjejeniya ta sakiya mai laifi da Amurka, sabili da haka ana shakkun za ta miƙa jami'an ga Amurka domin a shari'anta su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin Afghanistan ya kashe kimanin farin kaya 17,000 a cikin watanni 6 na farko a shekara ta 2018. Adadi mafi girma idan aka kwatanta da asarar rayuka da aka yi a daidai wannan lokacin cikin shekaru 10. Rahoton rabin shekara na farin kaya da suka rasa rayukansu da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Afghanistan wanda ake kira UNAMA a takaice ya fitar yau Lahadi. Ya kuma nuna cewa farin kaya 3,500 suka ji raunuka a daidai wannan lokacin. Sai dai adadin farin kayan da suka rasa rayukansu ya ragu da kashi 3/100 idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekara ta 2017. Rahoton ya bayyana cewa adadin farin kaya da aka kashe ya karu da kashi 1/100 inda aka kashe mutane 1,692 yayin da adadin waɗanda suka ji raunuka ya ragu da kashi 5/100 inda mutane 3,430 suka ji rauni. Amfani da nakiyar da ake harhadawa a cikin gida da ake kira IAD da 'yan bindiga ke yi shi ne babban sanadin kashe farin kaya bisa ga rahoton na UNAMA da ya fara tattara adadin farin kaya da ake kashewa a Afghanistan sau da kafa tun shekara ta 1900. Manyan jami'an soji daga kasashen Amurka da Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya a gida. Michael Minham, babban hafsan mayakan saman Amurka da ke aiki a rundunar Amurka ta Koriya, kuma babban hafsan rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya gana da wani hafsan Koriya ta Arewa yau Lahadi a ƙauyen Panmunjom da ke kan iyakar da ba a gudanar da aikin soja da ake kira DMZ bisa ga majiyin Koriya. An yi ganawa ƙarshe tsakanin ɓangarorin biyu shekaru 9 da suka shige. Dawo da gawarwakin sojojin Amurka na ɗaya daga cikin batutuwan da aka tattauna a kai watan jiya yayin ganawar tarihi a Singapore tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. An ba da labarin cewa Amurka ta tura akwatunan ɗaukar gawa guda 100 zuwa kan iyakar domin dawo da gawarwakin gida. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya shawarci Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da ƙungiyar a shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar. May ta shaida wa tashar talabijin ta BBC cewa, "Ya gaya min in kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai, in kai ƙarar su kada in tattauna da su." Bayanin shawarar da Trump ya bada ya kawo ƙarshen ƙila wakalar da ake yi na tsawon kwanaki game da shawarar da shugaban na Amurka ya ba Prime Minister. Makon jiya, Trump ya faɗa a hirarsa da jaridar The Sun cewa ya ba mai shawara sai dai ba ta yi amfani da shawarar tasa ba. Trump ya ce, "Da ni ne da ba haka zan yi ba. Na gaya wa Theresa May abin da ya kamata ta yi amma ba ta yarda ba. Ba ta saurare ni ba. Ta gwammace ta bi ta wata hanya daban." Trump bai bayyana shawarar da ya ba May ba a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da ita ranar Juma'a, sai dai ya ce, "Ina tsammani ta ga shawarar tana da zafi sosai." Daga ƙarshe, jami'an Falasɗinu sun ce ƙasar Isra'ila da mayakan Falasɗinu da ke Gaza sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a jiya Asabar. Yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali tsakaninsu ta yadda Falasɗinawa ke harba rokoki kan Isra'ila, ita kuma Isra'ila ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu muninsu a Gazar tun yaƙin shekara ta 2014. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa musayar wutar ta yi sanadin kashe matasa Falasɗinawa biyu. Falasɗinawa sama da 100 suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zanga a ranar 30 ga watan Maris.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, an sanar da sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Ekiti. Ga Hassan Umar Tambol da cikakken bayani.
Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kaede Fayemi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar, inda ya sami ƙuri'u 197,459. Ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka, wanda ya sami ƙuri'u 178,471. Farfesa Idowu Olayinka, mataimakin shugaban jami'ar Ibadan, ne ya bayyana saka kon zaben.
Hi, Professor Ibeli Duwolayinka, Vice Chancellor University of Ibadan. I hereby certify that I am the returning officer for the Ekiti State Governorship election held on the 14th day of July 2018. The election was contested.
That John Olukayode Fayemi of the APC, having satisfied the requirements of the law,
has scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected.
Dr. John Kawede Fayemi na jam'iyyar APC dai yana kan gaba ne a kananan hukumomi 12 a cikin shashidda dake jihar Ekiti a yayin da Professor Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran kananan hukumomin jihar ta Ekiti guda hudu to ko me yan Najeriya za su ce a game da wannan zaben
kagaje dan malam gada wanda gaskiya zabe ya ce daidai da yadda an kai shi an ka tashi lahiya lau ba wani matsala kiya haka ya ce daidai saboda gaskiya ta yi halinta
sunana Alhaji Abdullahi ga zabe lahiya lo yake ba wani gaddama ba wani tamban ba lahiya lo yanda zabe na gaskiya aka yi shi wallahi alhamdulillah
sunana Bello Hamil Marafadan cha to zaben jihar Ekiti sai mu ce alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar Ekiti wanda suka yi tsammani ba haka ya zo musu ba saboda sun dauka cewa PDP ko ta halin kaka sai sun murde APC Ekiti sun ci zabe kuma Allah ya gwada musu shi ya Allah
sai dai duk kokarin da ni domin jin bangaren jam'iyyar PDP ya ci tura domin duk dan jam'iyyar PDP da ni tuntuba sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaben gwamnan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
talaka kabar kuka akure arka yancinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka talaka kabar kuka
Toma da lagai da Hassan Umar Tambol a jamhuriyar Niger an yi bikin yaye wasu dakarun kasar wadanda ake shirin aikawa kasar Mali domin aikin tsaro karkashin rundunarin MINUSMA hadin gwiwar sojin Amurka da takwarorinsu na Niger da na kasar Holland ne suka horar da wadannan askarawa wato dabarun yaki da kuma yaki da ta'addanci wakilin murya Amurka a mai sulhun mun barma ya aika mana da karin bayani
Les honneurs vous sont rendus par les éléments du 6e bataillon nigérien de la MINUSMA.
Kimanin sojojin Niger 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan Walam bayan shafe makonni 10 suna samun horo akan dubarun yaki daga wasu sojan kwantenakiya na kasar Amurka da hadin gwiwar dakarun Niger da na Holland. Komandan hafsoshin da ya jagoranci tawagar askarawan Amurka a yayin wannan horo ya bayyana cewa
During these 10 weeks the soldiers have received intensive training. From individual skills through battalion level tactical tasks.
A tsawon wadannan makonni 10, wadannan sojoji sun nuna juriya sosai akan dukkan wata gurzawar da suka fuskanta a yayin wannan horo. Saboda haka a halin yanzu sun koyi abubuwa kala-kala da suka hada da dubarar arangamar gaba da gaba da sadubarin harba bindiga da dukkan wata kundumbalar da ake bukatar soja ya lakanta don fatattakar abokin gaba cikin hikima da kwarewa a fagen yaki. Saboda haka suna da dukkan wata lakantar da za ta sa a basu yarda akan aiki.
Never stops, even in Mali.
Yakin kasar Mali shine aka bayyana a matsayin yaki mafi hatsari a dukkan yaƙe-yaƙen da Majalisar Dinkin Duniya ta saba jibge dakaru domin ayyukan zaman lafiya. Sabili kenan da babban komandan rundunar mayakan Niger General Ahmed Mohamed ya gargadi askarawansa akan cewa
Je vous rappelle donc que vous devez rester vigilant, éviter la routine.
Ina tunatar da ku cewa wajibi ne ku kasance masu taka tsantsar saboda an saba gani da zaran aka yi wata daya, wata biyu, wata uku ba wata matsala sai kaga cikin wata na hudu an shiga sakaci saboda ana zaton kura ta lafa alhali shi kuma abokin gaba a kullun yana fake da mutum don ya gano wata yar kafar da zai amfani da ita domin cutar da abokin karawa to a kiyaye
que la MINUSMA est l'une sinon la mission la plus dangereuse des Nations Unies.
Jakadan Amurka a Niger ambassador Eric Witeka ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da hada gwiwa da kasashe aminai domin tabbatar da zaman lafiya a yankin Sahel da ma duniya baki daya. Sannan ya bayyana wannan runduna da ke shirin zuwa kasar Mali a matsayin wacce ƴaƴan wannan kasa ke da kyakkyawan fata a kanta. Bisa la'akari da zaben da ake shirin gudanarwa a kasar ta Mali a yanzu haka duk wanda cewa wani yankin ta na karkashin ikon ƴan ta'adda.
Votre présence dans l'espace OPEP malien qui est voisin à savoir le sous-région et la communauté internationale dans l'ont pas oublié en ce temps difficile.
Wannan shine karo na shida da jamhuriyar Niger ke aikewa da dakarunta zuwa kasar Mali yayin da bayanai ke nunin Yaƙin na Mali shine yaƙin da yafi haddasa wa jamhuriyar ta Niger asarar sojoji masu tarin yawa a dukkan yaƙe-yaƙen da ƙasar ke aikewa da dakarunta a ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Why can't they get the motor of my bandado sensoja? When they get the motor of my bandado sensoja?
To madalla a gaida sallamu mana barma to daga Niger din zamu koma Najeriya inda ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami yayi wa Aliyu Mustafa Sako ta karin haske game da wasu kudaden sana abacin da za a dawo da Najeriya da su daga kasar Switzerland da ake cece ku ce akan su
to na yi ma bayanin cewa kamin shigo wannan gwamnati ana zargin cewa an karbo abin da kai kusan miliyan dalar America miliyan 700 da Switzerland to kuma ita wannan kasa daga baya ta shiga cikin zargi na cewa ainihin kudaden nan ba a yi aiki da su ta hanyar da ya dace ba a bisa wannan dalili wannan karo da aka zo mai da wadannan kudade miliyan 322.5 to sai a cikin hukuncin ita wannan kasa ta sharɗanta cewa za ta mai da kudin nan bisa ga sharadi sharadin kuma babba
ita wace kasa kenan
ita Switzerland saboda ai an bi masaloli na shari'a ne domin ganin cewa an dawo da kudi to a cikin hukuncin da kotu Switzerland ta yi na sharadin mai da kudin gida sai ta sharɗanta sharadi cewa ainihin dole ne ya zama World Bank wato bankin duniya ya zama ya sa ido game da hanyar da za a bi ta sarrafa waɗannan kudade to ya zama dai wato an zo an yi tsari na buɗe wanda ainihin babu zargin cewa an yi sama da fadi da waɗannan kudin kuma kamar yadda ka sani ainihin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da yake yana da tsari irin na komai a yi shi a bayyane aka amince da wannan tsari ta fuskar mu'amalar kotu to damuwa inda ta shiga shine ita World Bank wadda aka yanke hukuncin cewa da ita da kungiyoyi na masu zaman kansu civil society organization za su sa ido game da kudin nan zama an yi amfani da su ta hanyar Allah da Annabi sai zama World Bank babu wani project a Nigeria da take sa ido a kai in bayan project din da ake kira social investment program wato tsari ne na
inganta rayuwar jama'a
inganta rayuwar jama'a musamman masu karamin karfi akwai wani shiri wanda ita gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo da shi na ganin cewa da ita World Bank da kuma gwamnatin Najeriya an yi karo domin tallafa ma masu karamin karfi to ita World Bank tana sa ido akan wannan shiri saboda ka World Bank ta ce to idan dai shiri ne wanda za ta sa ido akai wannan tunda tana ciki akai dama za ta yi shi ba tare da neman an biya ta kubo an biya ta tarobale CC ba amma idan wani shiri na daban to sharadi shine sai an tattauna da ita an zauna an tattauna da ita akan nawa za a biya ta domin aikin sa ido wanda yake kuma shi kanshi tsari na tattauna wannan tsari ne wanda ke iya daukan lokaci saboda haka a cikin wannan yanayi bukata ta kama ta a mika wuya akan cewa to tunda dai mai da ruwa rijiya ba banna bane kudin nan gida dau da su ai kuma aiki da su domin biyan bukatun jama'a aka amince da cewa a san ya kudin akan wannan social investment program da ita bankin duniya yake sa ido akai
to shine aka ce a raba shi gida-gida
to shine ba kuma tsari bane na a raba shi gida-gida ka san ita wannan gwamnatin tsarin da ta zo da shi shine ta bude wani portal wanda masu kananan karfin suke applying suke
wato wata hanyar sadarwa kenan inda mutane za su shiga a internet kenan ko
a internet to mutane suna shiga su yi applying a kowace jiha an bude wannan portal lokaci ana bude shi waɗannan mutane in sun ka shiga akan tsarin na hanyar sadarwa ana dauka ana tantance ainihin cancanta su da haƙoƙinsu da kamalarsu na cancanta a basu wannan
tallafi kamar in suna da wasu bukatu sai su shiga su ce ina da bukatar kaza da kaza ina son tallafi daga wannan asusu na gwamnati
to an tsara tambayoyi waɗanda za su ba ainihin hukumar da ke kula da wannan dama na tantance cancanta ka ko rashin cancanta
amma ashe ba ita gwamnatin Najeriya ta fito da tunanin cewa bari ta bi gida-gida dan abin da aka ce shine an ce za a tsara a bi gida-gida a samu talaka masu karamin karfi kamar da kace a rarraba musu wani daga cikin wannan kudi din shine mutane suke ta tunanin ya za a san waye ya cancanci kudin nan waye ya talaka ya za a bayyana talaka me ma'ana
ita gwamnatin Najeriya tana da wannan shiri tun kamin wannan kudi ya zo kuma an kebance ko cikin wannan ainihin kasafin wannan shekara an kebance biliyan 500 domin wannan shiri
saboda haka za a ci gaba da haka din yadda aka shirya za a raba kudin abacin ta gida-gida din gidaje nawa aka kayyade za a bayo kuma
ba magana gidaje bane ba magana ce ta gidaje bane magana ce ta waɗanda suka yi applying akan wannan yanayi na gizo waɗanda kuma ainihin cancansa su ta tabbata
To ministan shari'a Abubakar Malami kenan a tattaunawa su da Aliyu Mustafa Sokoto. To jama'a shirin wannan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad biyo mu yau a cikin shirin za ku ji hirar da nayi da malama Hadiza Aliko Muhammad wacce ta kirkiro kungiyar da ake fadakarwa kan shaye-shaye da ake cewa the recovery place da turanci a Kaduna kuma masaniya a bangaren shaye-shaye da yadda za a kawar da matsalolin shaye-shaye da ake fama da shi ga hirar tamu
akwai dan uwa na zan ce da kaman dauki a wurina yilo akan shi ne yasa na fara wannan yau shekaran shi 27 yana shaye-shaye ko ba haka ba sai naga idan nace in ni na haife shi in da yilo daga ciki na ya fito zan tsaya ni in kalle shi kuma in jira wani ya zo ya taimake shi dan ni ta ni ba zan tashi to abin da ya sa kenan na shiga cikin wannan aiki ko ba haka ba da ina kallon masu shaye-shaye haucin su da ke ba da tausayi ko kaɗan yau ina ganin cewa su suka jawo wannan abu da kan to da na shiga wannan abu da na soma samun wannan ilimi sai na tafi wannan cuta ne na kwakwalwa kamar yadda za a ce mutum yana da diabetes ko high blood pressure shi kenan har iya rayuwanka ba wanda za ka yi to su ma haka ne an yi diagnosis din cuta kwakwalwa ya riga ya buga ka zama addict domin wannan shaye-shaye to fa duk wani hankali ya riga abin ya riga ya fi karfinka to dan ka kace mutum ma ba wani abu bane ba cikin hankalin ka kake ba saboda haka shi yasa nace to in dan me yasa zan jira wani yace zai taimake shi ni ma in taimake shi kuma cikin haka din ne ni ne haka kuma wannan abin da zai yi gurbe daga 13 ne wannan karatu yanzu haka yanda nake ga miki a cikin wannan aikace-aikacen da inda ba a gare ta na inda yi magana to dalilin da yasa kenan yanzu na gane cewa koda su fara ya san da shi bari su gode wannan abu bayan lokaci kadan ya fita daga hannun su ba yanda za su iya ni a cikin ayyukan namu irin illolin da muke gani kuma mutane su san cewa in an ce shaye-shaye ba kwaya bane ko giya ko taba abin ya wuce haka dan a Nigeria yanzu abubuwa da yawa sun shigo mana kamar su shisha kamar codeine maganin tari sannan kuma kamar tramadol maganin ciwon jiki da ake badawa yanzu sun zama kwayoyin da mutane suke amfani da shi
to kamar zancen su codeine din nan su maganin tari da su tramadol din nan musamman shi codeine din an hana shigowa da sinadarin codeine kwanaki sai kuma ga zancen yanda ake ta kamin wato manyan motoci suna shigowa da kwayoyin tramadol hana shigowa da sinadarin kodin zai magance zancen shaye-shaye ne a ƙasa ga matasa ga mutanen da suke sha
to ni dai a ra'ayina ba zai magance ba domin ya riga ya yi illa babba kuwa yanzu an yi shekarar kusan 20 ma ana shan wa'annan abubuwan to in ka duba wanda yake sha tun shekara 20 har zuwa yanzu ya riga ya gama da shi amma in hana wanda aka yi yanzu wata kila zai rage dole inda za a je a tsaya din amma kuma maybe inda za a tsaya in an je shaguna kenan da wanda suke sayarwa kamar pharmacy yanzu da aka hana ba sai ka je shago ba akwai yanda suke sayar da suke haduwa da kansu suna sayarwa kamar a black market to ni ina gani ba abinda zai kawo yes ba abinda zai kawo karshen shaye-shayen codeine ko tramadol din ba su wanda suke kawowa suna da hanyoyin da suke shigowa da su domin suna da mutanen da suke saya to sun san suna da kasuwansu ni a ra'ayina gwamnati mu faɗakar da kan mutane su san cewa su san illan wannan abu so kada ma su so masha in ba su so masha ba su ma kan komai ne ba za su gina saya ba to ni dai abin da nake gani kenan mu ilmantar da mutane mu fahimtar da su illolin abubuwan nan kafin ma su so ma amfani da shi domin wanda ya so ma amfani da shi sai dai kuma wani ikon Allah domin yanda muke gani da wuya a ce sun bari kwata-kwata wasu suna bari amma kuma you know, in an duba research in da ake kaman mutum 8 a cikin kowanne 10 da suke shan wannan abun duk yanda suka yi kokari su daina ba su iyawa. In an samu mutum 2 a cikin 10 ma sun daina sha, you know, tsawon sauran rayuwar su an ci nasara kenan. Amma abun ma wani lokaci baya kaiwa haka, ba hanawa bane shine solution din. Amma hanawan wata kila zai rage wani abu, amma ma ba a yanzu haka ba, maybe a shekarun da za su.
To kin yi maganan cewa fadakarwa daga wani mataki ya kamata a fara fadakarwa?
Ni nake nufi, domin muna so ne mu fara da yaran da ma ba su soma wa'annan shaye-shayen ba, domin a arewa inda muke an nuna musu cewa maganin tari ba haramun bane tun da ba giya bane. An nuna musu cewa tablet din tramadol ko tablet din rofinol ai magunguna ne wa'annan ba haramta su ba giya bane. To kin ga kuskuren fahimta kenan, don ko a cikin addinin musulunci ma an ce abin da zai bugar da kai da zai gusar maka da hankali, so ba giya kai aka ce ko kuma taba ko kuma wiwi ba, har wa'annan magungunan ma sun shiga. Za ki gani a titi mutane sun ɗauki magunguna a kansu suna saidawa. Kwanaki ne aka yi wannan documentary na maganan codeine, so yanzu kowa da kowa shi ne aka soma maganin shi. Amma ba codeine ba ne kawai problem. Yanzu matasa mutanen ƙasar nan sun iya haɗa abubuwa daban-daban da ya zama in kin ji irin abubuwan ma suna abin tada hankali ko ba haka ba. Akwai masu amfani da gizo da kashi tsayen gari, akwai masu amfani da fitsari da ya kwana 10. Saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani ba, taya a kona shi wannan ma ana cinifin shi.
To madalla masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Malama Hadiza Alikun Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. To saƙonmu na farko a ya ce, kyakkyawar hulɗa da ke ci gaba da wanzuwa a tsakanin ƙasar Habasha da makwabciyarta Eritrea tun bayan shekarun baya-bayan nan da suke gaba da junansu, hakan wani muhimmin ci gaba ne gare su. Saƙo daga Haruna Baffan Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangosau. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama yake cewa, muna taya sabon gwamnan jihar Ekiti na jam'iyyar APC a Najeriya murna samun nasara a zaben da ya gudana a jihar. Muna fatan Allah ya sa albarka wato da wannan zaɓe. Sako daga Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, muna kira wa gwamnatinmu ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari akan muna buƙatar ƙarin motocin KSTA a nan shiyar Daura. Sako daga Sadi Sa'idu Daura. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen tashi-tashin hankulan da ke faruwa a jihohi daban-daban kamar su Zamfara da Filato da Adamawa da Benue da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Saƙon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafi son ana zikiri daga jihar Bauchi. To madalla kaɗan daga cikin saƙonnin da muka samu kamo ku kenan, amma yanzu ga girsta da mana takaitattun labaran duniya.
Professor Pelu, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba ya sa zuciyar za a samu wata ci gaba mai ma'ana a Ghana wadda zai yi da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a Helsinki. Shugaban ƙasar Amurka ya shaida wa tashar talabijin ta CBS News cewa, zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba, ba zan tafi da wani babban buri ba. Trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na ƙasashen duniya, sai dai ya yi alƙawalin cewa babu wani mugun abu da ganawar za ta haifar. Trump da Putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan ƙasa da ƙasa. Manyan jami'an soji daga ƙasashen Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin Amurka da suka yi yaƙin Koriya a gida. Michael Mingham, babban hafsan mayakan saman Amurka da ke aiki a rundunar Amurka a Koriya kuma babban hafsan rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya gana da wani hafsan Koriya ta Arewa yau Lahadi.
To madalla masu rawu kafin mu salama muna taya Husaina wato wakilin mu ta Maiduguri Husaina Muhammad da angonta Abdullahi Bukar murar aurin aurensa da za a yi ranar 28 ga wannan watan to Allah sa a yi cikin lafiya da limana masu rawu da wannan maka karshen shirin namu na yau baki dai sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 na safa a ogun Najeriya da Niger wato karfe 5 a Wungana za ku jo sirga cikin abokan aikin mu dauke da sawani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da taya ni gabatar da shirin da kuma Jimmy wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Santos ni Sarfil Hashin kuma nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum.